بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Lahadi, wanda shine yammacin 15 ga watan Disamba 2024, daga wannan masallaci na Ummul Qura Islamic Center da ke nan New Town a garin Accra, babban birnin kasar Ghana. A gabanmu akwai wannan takaitacciyar kasida wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Dawud, wanda aka fi sani da suna Ha'iyatu ibn Abi Dawud. Wannan malami ibn Abi Dawud da ya rubuta Ha'iya ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman sunna. Wannan waka ko waƙe ana iya samun ta asali a cikin littattafai kamar haka. Akwai littafin Al-Ajur, shine kitabu Shari'a, da kuma Tabaqatul Hanabila na Ibn Abi Ya'la, da kuma Al-Ulu lil Ali al-Ghaffar wallafar Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi ala al-jami'. Sunan shine wannan waƙe Abdullah Ibn Sulaiman Ibn al-Ash'ash, wato ɗan gidan Malam Sulaiman Ibn al-Ash'ash ne sahibu As-Sunan al-Mashhur. Ana mishi alkunya da Abu Bakrin, sunansa Abu Bakrin Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ash ibn Ishaqa as-Sijistani. Malaman tarihi sun ce an haife shi shekara ta 330 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baban shi ya yi yawon karatu da shi tun yana ɗan yaro. Wannan ya ba shi dama, ya riske da dama daga cikin malaman baba. Ya ba da labarin cewa ya halarci jana'izar Ishaq ibn Rawiya, wanda Ishaq kuma ya rasu ne 238, wato lokacin yana ɗan shekara 8 kenan a duniya. Sannan malamin shi na farko da ya riwaya a gun shi shine Muhammad ibn Aslam At-Tusi, wanda shi kuma rasuwarsa 242, wato yana da shekara 12 ya fara riwaya hadisi. Ya gamu da malamai da yawa, su Ahmad ibn Salih al-Misri, su Aliyu al-Fallas, su Abduhuli, wanda duka waɗannan malamai ne da suka karantar da manyan masu riwaya. Yana ɗan tatsitsin yaro ya riske su. Ibn Abi Dawud ya shiga fitintunu da rigingimu masu yawa a tarihinsa, har ma an taɓa yanke mishi hukuncin kisa, za a kashe shi saboda wasu da suka mai sharri suka ce yana zagin Ahlul Bait, wanda wannan ya tirsasa shi ma har sai da ya zo ya karantar da hadisai musamman akan falalar Sayyidina Ali, don dai nuna shi ba nasibi ba ne. Amma da haka abokan rigimar shi da suka ji labari kawai sai suka ce wai ihu yake bayan hali, kamar yadda Ibn Jarir yake faɗa. Ibn Jarir Tabari mai tafsiri da shi da wannan bawan Allah sun yi rigima sosai irin ta malamai, kuma ba su yi wa junansa adalci ba, kamar yadda Zahabi ya faɗa. Haka wa min qablihi Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Wannan dai wani zance ne mai tsayi, ka iya samun tarjamarsa a littattafai kamar littafin Al-Khatib al-Baghdadi shine Tarikh Madinatus Salam, kamar littafin Abu Nu'aym Hilyatul Awliya, kamar littafin Al-Imam Adh-Dhahabi Siru Alamin Nubala da Al-Kamil na Ibn Adi, dukkan ana iya samun tarjamarsa da Tabaqatul Hanabila, Allah ya gafarta musu. To waƙi ne akan aqida, za mu ɗan bi shi sama-sama a cikin watakila awa biyu kawai insha Allah. Gaba ɗaya baiti 33 ne ko da hudu. Za a iya samun rerawar waƙen, don waƙe ne mashahuri sosai, in ka bincika ko da a YouTube ko wani platform zaka iya samun sha'arrira wanda bai haddace ba yana da kyau kwarai a haddace yara su haddace shi a gida da makarantu insha Allah malam yace tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taqbi bi'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was-sunanillati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika dana al-atqiyahu wa afsahu bidhalika dana al-atqiyahu wa afsahu wa la taqu fi al-qur'an bil waqfi qa'ila kama qala atba'un li jahlin wa asjahu wa la taqul al-qur'an khalqun qara'tuhu fa inna kalamallahi bil labdi yubah yace tamassak bihablillahi kai ruko da igiyar Allah wattabi'il huda kuma ka bishiriya wala taku bid'iyya karka zama dan bid'a la'allaka tuflihu idan kai haka zaka tsira kai ruko bihablillahi shine addinin gaskiya wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq wattabi'il huda kuma ka bishiriya da Allah ya saukar eh ka bishiriya alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqul bid'iyya karka zama dan bid'a idan kai haka tuflihu zaka tsira alfalah shine tsira a lahira tsira madawwami wanda yake samun mu'minai kamar da Allah ya ce kad aflahal mu'minun a ruku da hablullahi shine ruku da alqur'ani da sunna a bisa fassarar magabata ruku da shari'a shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bid'o'i da yake magana anan a zahiri yana ishara zuwa ga bid'o'i ne na aqida domin sune bid'o'i mafiya hadari ga addinin mutum rawafi khawarija qadariya mu'tazila waɗannan sune manyan rukunin bid'o'i da salaf suka yi ta yaki da su wanda kuma har yanzu daga waɗannan ne bid'o'i suke resantuwa ko dai zaman bid'a a cikin ƙaryata wato kaddara shine al-qadariya ko bid'a a cikin kafirta musulmai shine wato bid'an khawarij kafirta musulmai da kuma ƙaryata hadisai ko kuma bid'a a cikin zagi da aibata magabata cikin sahabbai ita ce rawafid kenan ko kuma bid'a a cikin ta'awili da ƙaryata sifatullahi ta'ala da sauran sal'iyat wannan shine tafarkin mu'tazila waɗannan bid'o'i duka ana jan hankalinka akan cewa lalle ka kiyaye su wadin bi kitabillahi was-sunanillati atat ar-rasulillahi kai addininka da littafin Allah ka gina addininka akan al-Qur'ani was-sunani da sunnoni allati atat ar-rasulillahi waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tanju zaka tsira wa tarbahu kuma zaka samu riba a rayuwarka wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina idan zaka yi magana akan alqur'ani menene aqida ahlus sunna game da shi kace ghayru makhluqin shi qur'ani ba halitta bane kalamu malikina zancan Allah ne mahaliccin mu da ya mallake mu bidhalika dana al-atqiya'u wa afsah wannan shine addinin bayin Allah na kwarai kuma shine abin da suka furta da bakunan su wala taqfil qur'ani bil waqfi kar kuma ka zama daga cikin al-waqifa waɗanda suke cewa su ba za su ce makhluqi ba ba kuma za su ce gairu makhluq ba qa'ida kar ka faɗi irin maganar su kama qala atba'un li jahmin wa asjahu kamar yadda wasu daga cikin mabiya bayan jaham ibnu safwan wani kausar gumin dan bid'a ne wa asjahu anan suka kangani anan suka kage wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu kada ka ce alqur'ani da kake karantawa halitta ne fa inna kalamallahi bil lafzi yudah zancan Allah da lafazi ake gane shi wato karka zama masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq, wato mas'ala ta khalqul qur'an ta mamaye zamanin da shi wannan bawan Allah ya rayu, tun daga fitina da ta faru a zamanin sarakuna guda uku na Banu al-Abbas, fara daga kan al wato al-Ma'mun al-Abbasi da al-Mu'tasim da al-Wathiq, waɗannan sarakuna guda uku da suka yi sarauta a farkon ƙarni na uku. Shi Ma'mun shi ne na farkon su, rasuwarsa 218, sannan waɗannan suka biyo bayan shi al-Mu'tasim. Mutasim ya shi yayi shekaru da yawa, dan shekara 20, sannan sai al-Wathiq wanda kuma shi kuma shekara 4 da rabi. To waɗannan shekaru kusan 30 ba wani abu, kamar shekara 27 ko da 8 aka yi ana wannan jidali na khalqul qur'an. Shi Ma'mun ya karanta littafin falasifa, ya sha bid'a ta Mu'tazila, ya da malaman Mu'tazila a kusa da shi, su Ibn Abi Du'ad suka rinjaye shi akan cewa wannan muguwar aqida a kimsa ta a ce dole ta zama official, dole kowa yayi imani da ita, in ba haka ba a hukunta shi. Kafin nan musulmi ba su san da wannan itiqad din ba. Abinda aka sani, Qur'ani zancen Allah ne, kamar da Allah ya faɗa da kansa a wurare da yawa, wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallah. Allah ya faɗi karara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar, amma daga baya suka zo suka ce a ce alqur'ani halitta ce cikin halittu, ba sifa Allah ba ne, a kore cewa Allah yana da sifa ta magana. Wasa gaske wannan fitina ta yi tsanani, ta ci malamai da yawa, wasu aka kashe su, wasu aka kulle su, wasu aka kore su daga aiki, wasu aka dakatar da salarinsu, wasu suka ji tsoro suka amsa abinda ake faɗi ta'awilan don kawai su tsira da ransu, kamar Ishaqa, kamar Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini, wannan babban malami na Imam al-Bukhari. Ibn al-Madini ya bi gwamnati akan abin da take so a faɗi, ya yi tawili saboda yana da fuska a wajen gwamnati. So da ya karɓa aqida, sai zama da shi ake yawo ana yayata aqida, amma kuma a gefe shi yake hana kuma a wulakanta malamai. Ko za a ci mutunci wani sai ce a wani a kyale shi, to ya yi ma musulmi aiki ta wannan ɓangaren, ya saryar da mutuncinsa don wannan fa’ida. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ne ya jagoranci waɗanda suka ƙiyadda kwata-kwata, suka fuskanci wahala mai tsanani. Akwai littafi musamman da ɗan shi ya rubuta, shi ne Salih ibn Ahmad ibn Hanbal mai suna Al-Mihna. Akwai kuma wanda shi kanshi Hanbal ya rubuta, Hanbal kuma wato abin nan ne ɗan baffan sani, ɗan rafaninsa kenan, ko ɗan baffan sani. Ishaq ibn Hanbal ɗan uwa ne ga Ahmad ibn Hanbal, to yana da ɗa mai suna Hanbal ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Hanbal. Wannan ɗana shi ya taso a gaban Al-Imam Ahmad, shi ma ya rubuta littafi akan Al-Mihna. Sannan kuma sauran malamai sun rubuta abubuwa da yawa, haka kuma kamar littafin Al-Bidayatu wa Nihayatu ibn Kathir, Tarikhul Islam na Al-Imam Adh-Dhahabi da makamantansu, za ka ga kissar. To wannan rigingimu da aka yi akan su ne aka ɗora Ahmad ibn Hanbal, aka dake shi, aka kulle shi, aka hana shi fatuwa, ya sha wahala sosai a kanta. Amma duk da haka ya tsaya don tabbatar da gaskiya, Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. Saboda haka aqidar Ahlus Sunna shi ne Al-Qur'ani zancen Allah ne, ba makhluki ba ne, zancen Allah ne. Minhu bada, daga gare shi yake, wa ilaihi yarji'u, zuwa gare shi zai koma. To ana nan kuma sai aka samu su Al-Waqifa, su ne masu tsayawa tsaka-tsaki, sai su dinga cewa mu ba za mu ce zancen Allah ba ne, ko ba za mu ce makhluki ba ne, su ake ce ma Al-Waqifa, su ma ana lissafa su a matsayin 'yan bid'a. Akwai kuma wasu da suka yi wani tawili cewa lafzi bil qur'ani makhluq, sanda mutum yake karantawa abinda ake ji na sautin da yake fita daga bakinsa, to wannan sautin halitta ne, amma abinda ake karantawa zancen Allah ne. to wannan magana ma malamai sun yi Allah wa dare da ita kuma shi Imam Ahmad ibn Hanbal bai yi da wannan magana ba amma ana danganta wa cikin malamai na magabata kamar Imam Al-Bukhari wanda ya da littafi musamman akan wannan mas'ala shine khalqu af'ali al-ibad yana da littafi musamman akan wannan mas'ala kuma shi ma ya fuskanci jarabawa game da haka sanadiyar su Muhammad ibn Yahya Al-Dughli wanda suka tuhume shi kuma suka sa gwamnati ta kore shi Allah ya gafarta musu gabaki daya na'am sai ce wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badr la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbah yace wa qul kuma kace a cikin aqidarka yatajallallahu lil khalqi Allah ubangiji yana bayyana ga halittu jahratan zai bayyana gare su ranar alkiyama kamal badru la yakhfa kamar yadda farin wata baya kuya wa rabbuka awdah ubangijinka zai bayyana yadda haka wannan yana ishara zuwa ga hadisin wato cewa mu'mini za su ga Allah ubangiji ranar alkiyama bayan sun shiga aljanna wato shine ziyada din da Allah zai yi wa mu'minai bayan ya gama sa su a aljanna Allah ka sa mu na ciki sannan Allah zai tambaya duk abin da kuke nema na baku nayi muku alƙawari na baku mu'mini za su ce eh sai Allah ya ce to zan ƙara muku daga nan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin surar sami albarka yan aljanna su gan shi idan sun gan shi za su manta ma duk wata ni'ima wadda take a cikin aljanna shine ne Badr al-Amali yake cewa fa yansawna an-na'ima idha ra'aw fa ya khusrana ahlul i'tizali yarahu al-mu'minuna bi ghayri kayfin wa tashbihin wa darbin min bisayin fa yansawna an-na'ima idha ra'aw fa ya khusrana ahlul i'tizali idan an ga Allah wannan shine kimma ta ni'ima to mu'tazila suna ƙaryata haka da su da ma'asharul mubtadi'a shine yake nuna musu da martani cewa lalle ubangiji zai bayyana ga ainihin wato bayinsa kamar yadda ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yayi kwatance yace za a ga Allah kamar yadda ake ganin farin wata shine albadu idan ya cika a kwanakin 13 da 14 da 15 da makamantansu farin wata yakan cika yanda kowa na iya ganin sa shine malamai suka ce wannan tashbihu ru'ya ne bil ru'ya wato za a ganshi kamar yadda ake ganin farin wata ba tare da an yi turereliya ba kowa yana ganin shi daga inda yake to haka za a ga Allah madaukakin sarki insha Allah yace wa rabbuka awdah wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin Allah ba haifashi aka yi ba kuma ba shi da ba mahaifi bane shi lam yalid wa lam yulad wa laysa lahu shibhun shine kuma ma'anan walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba yi da wani abokin kwatanci ta'alal musabbah sarki ya tabbata ga Allah wanda ake masa tasbih wanda kullum ake cewa subhanallah subhanallah ake tsarkake shi wa qad yunkiru al-jahmi hadha wa indana bi misdaqi ma qulna hadithun musarrif rawahu jarir am maqali muhammadin فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح يتي وقد ينكر الجهمي بجهل ما كتي بجهمي كوي يزو كتي كبر مؤتبنا واتو أشائرا سني ما ستأويل صفات ما ستي وابس يدعتي ألا ينا مغانا ألا ينا جني ألا ينا دا الأرش ألا ينا دا كرسي ألا ينا كشي ينا yarda yana ki yana dariya duk waɗannan sifat din da suka tabbata ko dai as-sifatul khabariyya adh-dhatiyya ko kuma as-sifatul khabariyya al-makaniyya akwai sifofi wanda suke nuna abinda Allah ya bada labari game da zatin Allah ubangiji madaukakin sarki ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da zatin Allah madaukakin sarki wanda magabata gabaki daya sun tafi akan cewa a fassara su da zahirin su tare da kore duk wani abu da zai nuna kamantakekeniya da bayi tare da kuma guje ma duk wani abu da zai nuna ƙaryata sifa da kan aka ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai su ce al-istiwa ma'lumun والخيب مجهول والسؤال عنه بدعه الله yace ya jibeta to balarabe ya san abin da ake nufi da jibeta to yanda Allah ya fada haka Allah yake nufi amma ba za a tambaya a ce yaya yake ba ko kuma za a kwatanta ba ko kuma za a kore ba wannan shine ma'anan tafwidi da lugatus salaf ba kamar yanda suke cewa tafwidi shine a ce ba a fahimta ba wannan luga ce ko kuma wato fassara ce ta yan baya malaman salaf tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu cikin a'immatul huda malaman hadisi da fiqh malamai da ake itimadi da su a addini kama tun daga kan sahabbai da dalibansu tabi'ai da dalibansu atba'ut tabi'ina da na bayansu wanda galibi shine a'immatul huda irin su Malik su Sufyan ats-Tsauri su Al-Lays ibn Sa'd su Abdullah ibn Mubarak su Abu Hanifa su Shafi'i su Ahmad ibn Hanbal su Ishaq ad-Rawiya su Abdurrahman ibn Mahdi su Imam al-Bukhari su Muslim su Tirmidhi duk waɗannan a'imman haka suka tafi akan wannan fassara in kana so ka ga maganganun su ɗaya bayan ɗaya sai kuma kamar littafin al-Ulum da Ali al-Ghaffar da Imam az-Zahabi ko kuma ka kuma littafin as-sawaiqul mursala al-jahmiyyah wal mu'abbira da ibn al-qayyim ko ijma'u al-jushi' islamiyya fi ghazwil mu'abbilah wal jahmiyyah shi ma da ibn al-qayyim ko kuma littafin al-hamawiyya fatwa al-hamawiyya ta al-imam shaykh al-islam ibn taymiyyah ko as-safaviyya ta shaykh ko kuma kana so ka gansu da isnadojin su yadda suke sai ka koma ash-shari'a ta al-imam al-ajurri kamar da aka ciro wannan kenan ko kuma littafin as-sunna na ibn abi asim ko as-sunna na khallal ko as-sunna na ainihin wato al-muzani da makamantansu zaka ga duk ire-iren waɗannan maganganu riwayoyin su ingantattu daga malamai cikin magabata Allah ya kyauta yace da abu mustaq kuma kullu hadisun musarrihu yace abinda yake akwai hadisi karara dake gaskata abinda muka faɗa cewa za a ga Allah kamar yadda ya faɗi rawahu jarir jarir ibnu abdul hamid shi rusu wannan hadisi amma qala muhammad daga malamin shi wato muhammad fa qul mithla ma kad qala fi zaka tanjahu ka faɗi irin abinda ya faɗa zaka tsira wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadhi tanbahu yace kuma zaka ji jahmi shine dai irin asha'ira din wato masu bin tafarkin jahm dan safawat zaka ji kuma yana ƙaryata cewa Allah bai da hannun dama to wannan ma wato kuskure ne daga gare su mummuna aqida ce wa kinta yadayhi bil fawadhi tanduh dukkanin hannayen Allah wanda dukkanin su dama ne wa kinta yadayhi yaminun kamar yadda yake a cikin riwaya al-Imam Muslim akwai riwaya shadda da ta gode cewa Allah yana da hagu wannan shadda ce ba a ce hannun Allah hannun hagu ba kuma a cewa irin hannun wani ba kuma a cewa ba hannu bane wa qul kuma kace yanzil jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jalla al-wahid al-mutamaddah kuma kace yanzil jabbar Allah ubangiji madaukakin sarki wanda yafi karfin kowa aljabbar yana cikin sufofinsa wato wanda yake sama da kowa fi kulli lailati a cikin kowane dare ubangiji yana sauka bila kaifa kar a ce ga yadda saukan take jallal wahidu almutamaddah ya daukaka shi Allah guda daya wanda yake abin yabo wurin mu'minai ubangiji madaukakin sarki yana sauka a ƙarshen dare kamar yadda hadisi ya tabbata cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala idza kana thulusul lailil akhir ubangiji yana sauka wato ƙarshen dare ɗaya bisa uku na ƙarshen dare idan ya sauka zai ce ina masu neman tuba in yafe musu ina masu istighfari in gafarta musu ina masu buƙatu in biya musu ina masu bautata wa Allah in karɓa musu bautar wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman da suka ruwaito wannan hadisi aslan sun kawo shi ne a wurin da za su nuna falalar yin ibada da daddare abin da ya kamata musulmi ya kalla kenan cewa wannan zai bashi dama ya bautatawa Allah Allah ya karba kai tsaye da kansa ba sai wani mala'ika ya shiga tsakani ba a wannan zarfin saboda lokaci ne muhimmi na ibada na neman tuba na neman gafara na neman biyan bukatun duniya da lahira maimakon wannan cin moriya sai shedan ya kawata wa wasu cikin mutane cewa su ce kai ba su yarda ba su ce ƙarya ne ile ko suka ƙaryata suka yi ta maganganu marasa dadi suka yi ta kawo shubuhoyi akan ai akwai bambancin lokaci tsakanin gari kaza da gari kaza akwai kaza akwai kaza dan haka ma yaya abin yake su dai ba su bar zukatan su sun gaya musu su imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kai tsaye ba al-imam shaykhul islam ibn taymiya ya musu raddi a littafi guda shine sharhu hadithin nuzul wanda ana buga shi a cikin majmu'ul fatawa kuma ana ware shi littafi guda haka kamar girman bulughul maram sharhu hadithin nuzul wanda ya tattara riwayoyinsa ya kawo maganganun malamai wajen fassara shi da sauransu saboda shi ma ana fassara shi a zahirin abinda hadisin ya faɗa tare da imani da cewa ubangiji madaukakin sarki babu abin da ke kama da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus sama'i wa tuftah yaqulu ala mustaghfirul yalqa ghafira wa mustanihul khairan wa rizqan fayunahu ubangiji yakan ce yakan sako ila tabaqid dunya zuwa ga sama ta ƙasa ya munnu bi fadlihi yana baiwa da falalarsa yana ba da falala ko ta ko ina fatun furajul abwabus samai sai a bude kofofin rahama na sama wa tuftahu a tsatsaga su a bubbude su yaqulu ubangiji yana cewa ala mustaghfirun ina mai neman gafara yalqa ghafira yazo ya gamu da Allah mai gafara wa mustamlihun khairan da kuma mai neman wato a bashi alkhairi wa rizqan wanda ke neman arziki fayumnahu yazo gashi za a bashi wato Allah da kanshi yake kiran mutane su zo yana gayyatar su dan yi musu rahama su zo yana gayyatar su dan yi biya musu bukatu su zo yana gayyatar su dan su nemi tuba ya gafarta musu haka mai hukumar mutane su ta amfanin wannan falala sai su kautar da hankalin bayin Allah ana ta jayayya akai Allah ya kyauta rawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qab wa qudd yace rawa zaka qaumun wannan zance na saukowar Allah cikin ƙarshen dare wasu mutane ne suka ruwaito shi cikin malamai la yuraddu hadithuhum wanda ba zai yi a tunkuɗe hadisansu ba ya ga ba shi yiwa a tunkuɗe hadisansu saboda thiqat ne amintattu ne ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihum yace mutanen da suke ƙaryata malamai suke ƙaryata hadisai Allah wadarar su Allah ya muzanta fuskokinsu wata daga cikin abin da ya kamata mu lura shi ne a kaida ta ilimi zai yiwuwa kawai hadithi ingantacce riwayatar malamai da aka san su a matsayin su ne abun dogaro wajen sanin inganci ko rashin ingancin hadithi sun inganta shi kai kuma kawai ka zo ka ce ba ka yarda da shi ba to wannan sai ya ce Allah wadaranka Allah ya muzanta fuskarka malamai da suke inganta hadisi ko dai ta hanyar ruwaito shi a cikin tafsirinsu wanda suka shar'anta inganci kama al-imam al-bukhari da muslim kama ibnu hibbana kama al-hakim an-naysaburi kama ibnu khuzaima kama abdiya'u a cikin mukhtara kama al-isma'ili a cikin littafin sa al-mustakhraj ko kuma wanda suka ce ya inganta kama yanda tirmidhi yake zai fada karare ce ya inganta ko kuma wanda suka ruwaito wasu malamai suka zo suka bincika suka tabbata ya inganta sauran malamai kaman Abu Dawud ba ko ina yake fadan hadisi yace ya inganta ba haka limamun nasa'i ba ko ina yake ba haka ibnu majah da sauransu malamai suka zo daga baya suka tabbatar da inganci sai ibnu hajar su nawawi su ibnu abdul hadi su al-imamu az-zahabi sai ibnu taymiya sai ibnu kathir har zuwa zamanin sa al-imamu suyuti har zuwa wannan zamanin namu su ash-shaykhul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta musu gaba daya wadannan da ire-iren su sune malamai da duniyar ilimi take dogara da su wajen sani inganci ko rashin ingancin hadisi yayin suka ce hadisi ya inganta to wani dan bana bakwai bai da yanci ya ce shi bai yadda ba domin shi ba abin dogaro bane bai da kalma tare da kalmar wadannan to wadannan malamai ba a samu a cikin su wani ya rawaita wadannan hadisi ba su ruwaito su a cikin littafan su a cikin sahihu a cikin sunan da sauran littafai saboda haka wanda duk ya ce ƙarya ne shi dai a ce addu'a ba a yi mishi tan Allah wadare da maganar sa wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu kidman thumma usmanu narjahu wa qul kuma ka fada a cikin aqidaka kace inna khayran nasi ba'da muhammad lalle mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wazirahu sakatarorin shi ministocin shi din nan guda biyu mataimakan sa guda biyu sune Abubakar Siddiq da Umar Faruq radiyallahu anhuma kidman wanda tun talatale sune waziransa kuma Usman bayan su kuma sai Usman alarja abisa zance mafi rinjaye sai na Abubakar da Umar wadannan duka ijma'in sahabbai babu wanda yake da musu akan cewa sun fi kowa danza cikin sahabbai babu wanda yake da musu a cikin wannan ata sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda su ƴan Shi'a suke gogoriyo akan su shi ma yadda cewa wadannan suna gawar shi domin koran da aka yi janaiza Umar sai da ya dinga cewa ina ma ya laita ni kuntu makanaka ya Umar ina ma a ce ni ne aka yi ma irin wannan kisa na samu shahada irin taka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna cewa Abubakar shine fiye da kowa shine gaba da kowa shine wazirin sa shi riga kowa musulunta shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci moriyar dukiyarsa fiye da kowa da abokan takarsa saboda haka ko da zai rasu ma sai da yi wannan jawabin yace da zai yi na mutu ina kaunar wani irin kaunar da za ta sa ba zai taba yin laifi ba to da Abubakar amma dai dan uwana ne a addini kuma yace babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar Abubakar ta amfane ni sannan ko da wata mata ta tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya tace mishi to idan na dawo in ban same ka ba wa zan sama yace mata ga Abubakar nan Abubakar zaki san mu ko bana daga nan kuma sai Umar al-Faruqul Munham wanda ya samu tawfiki so da yawa yakan yi magana Qur'ani ma ya goyi bayan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da zai yi ai wani annabi a bayana da Umar zalla yana cewa shi dan baya hada hanya da Umar fadalar Umar tana da yawa sosai sannan kuma ya samu shahada da wannan shaytani ya kashe shi ibn Abu Biljam as-Saqafi so sayyidina Abubakar da Umar su biyun sune waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku su a wurin falala shine Uthman radiyallahu anhu zunnurai wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu wanda mala'iku suke jin kunyarsa wanda annabi ya gaya masa cewa dan aljanna ne shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi duk abinda kai daga yau babu komai Allah ya ce ya yafe maka da falala mai yawa shi ma amma shi akwai sabani wasu suna ganin cewa da shi da sayyidina Ali ba a san waye su wani ba domin sahabbai suka ce afdaluna Abu Bakr thumma Umar thumma Usman sai su ce kuma thumma la natafadalu bainan nas Abubakar da Umar da Usman sannan ba ma kuma cewa bari mu gwada wani da wani wasu kuma suna ganin a'a akwai wanda su a gurin sayyidina Ali ne yake fiko tare da cewa san da za a rada Usman khalifa sai da Abdurrahman dan Auf ya zagaye gaba ɗaya gidajen mutanen Madina wato ansaru din su da kuma Quraishin shi ya tambayi mazan su da matan su yaran su da manyan su dattawan su da masu ƙananan shekarun su yace bai ga cewa suna fifita wani akan Usman ba sai da yayi wannan wato field work din sannan ya bada sakamako cewa lalle Usman huwa aula bil khilafati min ghayri daga nan aka tabbatar da halifancin sa so da ka zance mafi inganci shine sayyidina Uthman kisa wasu malamai suke cewa kamar da Imam Ahmad yake fada cewa wanda din yace Ali yana gaba da Uthman to faqad azra bi sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin sahabbai sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan fifita a sayyidina Uthman kai kuma ka ce baka yadda ba to kana ganin cewa su ba su san abin da suke rike daga nan kuma sai sayyidina Ali warabi'uhum khairul bariyati ba'dhum na hudun su shine mafi alkhairi a cikin halittu ga baki daya aliyun sayyidina Ali haliful khair wanda yake abokin aikin kirki bil khair munjihu wanda aka san shi da alkhair sayyidina Ali radiyallahu anhu mutum ne mai matakar falala a cikin musulunci wanda ya cancanci duk wata falala annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi a matsayin wakilin sa a aikin haji kafin ya je aikin haji ya bashi suratul at-tauba yaje ya karanta ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashi akan gadan saran da zai yi hijira ya sallama rayuwarsa an zo a kashe shi ba kowa sayyidina Ali babban mutum ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima ta haihu da shi shine surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana magana tsantsan yawan hadisan falala yawan su quantity wise to ba sahabin da ya kai shi falala kisa al-Imam an-Nasa'i ya rubuta jami musamman khasa'isu ali wanda ya tabbatar da falalolin sa mabambanta haka ne ya rubuta jami kuma musnad ali saboda haka sayyidina ali babban mutum ne abin kauna ga duk musulmi kada wani mutum musulmi ya sake ya je yana jin wani kaikayi a zuciyarsa game da sayyidina ali babu shakka zai asara imaninsa a wajen ahlus sunna da Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali dukkaninsu abin kauna ne kowa za a bashi matsayin da Allah ya bashi kowa kuma za a fifita shi a inda Allah ya fifita shi kamar yadda hatta annabawa haka Allah ya yi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd hatta annabawa suna da fifiko a tsakankanin junansu Allah bai daidaita su kamar wato yadda ake daidaita blocks in ana gini ba saboda haka waɗannan guda hudun sune mafi daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tartibin da suke a wajen halifanci kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce al khilafatu min ba'di 30 ama halifanci irin manhajin annabta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce shekaru 30 shekaru 30 din nan kuma sune shekarun halifancin waɗannan bayin Allah shekara 30 babu wata 6 sayyidina Hassan dan Ali shine ya cike wata 6 sayyidina Abu Bakar ya shekara 2 sayyidina Umar ya shekara 10 Uthman ya shekara 12 sayyidina Ali ya shekara 6 idan aka je ka hada zaka ga shekaru 39 to ƴan watan da suke ƴan kai sune watanni 6 sannan kuma sai aka ba Hassan dan Ali shi kuma yayi tanazuri a shekara ta 40 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada kan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani saboda haka waɗannan su ne guda hudun cikon su yace wa innahumur rahaqu la raiba fihim waɗannan su ne tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka game da alkhairin su ala nujibil firdaus fil khuldi tasraf tawaga wanda za ta shakata ta sha iska a cikin aljannar firdausi ɗan aljanna ne wato yana ishara zuwa ga hadisu al-asharatul mubashshiruna bil janna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wata gona ya zauna a bakin rijiya ya tsaye da Abu Dharr a bakin kofa yace kar wanda ya shigo sai ka zo ka gaya min wanda ne yake shigo suka fara zuwa ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya zo in ya zo a bakin kofa sai a je a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ya zo sai ce to a ce ya shigo idan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai dan aljanna tunda kan sayyidina Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da sauran za ambata mana abu a gurin sayyidina Uthman shine sai da ya jinjina abin yayi shuru sannan ya ce sayyidina Uthman ya dafa shi ya ce masa Allah ya ce in gaya maka zai baka aljanna kuma a gaya maka kai hakuri da abin da zaka fuskanta na jarabawa a wannan rayuwa. Salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. Malam yace Sa'idun wa Sa'adun wa Ibn Auf wa Talhatu wa Alir Fihr wa Zubair al Mumaddaq. Sa'id ibn Zaid kenan wa Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan wa Ibn Auf shine Abdurrahman ibn Auf wa Talhatu ibn Ubaydillah wa Amir shine Abu Ubaida Amir ibn Abdullah al-Jarrah shine Amir Fihr wato Amir dan kabilar Quraysh wa Zubair Az-Zubair ibn al-Awwam al-Mumaddah wanda aka yaba masa wanda Annabi yace amintacce din nan ne wadannan guda shida sune cikon al-asharatul mubashshirun bil janna Sayyid ibn Zaid yana daga cikin wanda suka mutu da wurwuri Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ne daga cikin manyan sahabbai komandoji na yaƙe-yaƙe musamman lokacin futuhat zamanin Abubakar da Umar yana daga cikin mujabud da'awa wanda Allah yake amsa addu'a su kaman yankan wuka har mutane ma suna jin tsoron ya bude baki zai magana dan yanzu na yi maka addu'a in za a ganta tana aiki a kanka saboda ya taba roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka roƙa mana Allah ya dinga amsan addu'ata yace to kai kuma ka dinga yawaita yin sallah ni kuma zan roƙa maka saboda kai mutane da yawa addu'a an ga ta kama su ba za mu tsawaita ba saboda ba tarihi shi kawai muke ba akwai Abdurrahman ibn Auf wanda ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai sannan ɗaya daga cikin attajirai cikin sahabbai akwai mashahurin labari da ake cewa wai Annabi wai ya ce ranar alkiyama zai shiga aljanna da rarrafe saboda yana da kuɗi wannan maganan kamar yadda na faɗa wai ce kawai ba ta da inganci ba ta da inganci ta fuskar isnadi amma ta shahara a bakin mutane ana faɗi dan a tsorata masu kuɗi ko saboda su san cewa akwai aiki a gaban su ko da babu wannan da yake ma akwai aiki amma dai wannan bai inganta ba kai ma talaka akwai aiki a gaban ka Allah ya kyauta akwai Talha ibn Ubaydillah ɗaya daga cikin manyan sahabbai komandoji na yaƙi daga cikin bayin Allah na gari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so ka ga wanda ya gama aikin da Allah ya kawo shi duniya yayi yana jiran lokaci ne kawai cikin dan Allah dan Ubaydillah haka Annabi ya ce wani mutum zai kwana yanzu nan mutumin ya gama yin aikin da Allah ya kawo shi duniya shine Allah ya saka mishi da dalil mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahba su ammarki ومنهم من ينتظر سعد بن طلحه كما ace an baka exam a aji kai sauki sosai ka gama kana jiran lokacin fita kawai to shi haka ya kasance ya mutu shi ka da 18 bayan hijira ko wa amir shine abu ubaida ibn al-jarrah akwai kuma az-zubair ibn al-awwam wanda shi kuma cousin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi yake cewa wato wannan da shine amintaccen al'umman nan shine hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wadannan sune al'asharatul mubashshiruna bil janna Allah ya kara musu yarda ga baki daya bayan su akwai wasu sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su yace yan aljanna in an ce al'ashara din nan ana nufin wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a lokaci guda a cikin hadisa guda ba wai su kadai bane akwai Anas bin Malik radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi bishara da aljanna akwai Al-Hasan wal Husayn sibqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ga musu cewa sune sayyida shi ba bi aljanna akwai Fatima ibnatuhu radiyallahu anha akwai Aisha nabi ya ce mata ki mata ta ce a duniya kuma za ta ce ki aljanna akwai Ukasha mai hadisin mashahurin hadisin sabaka bi ha Ukasha akwai su da yawa kai karshe ma dai Suyuti a cikin tadribur rawi yace duka sahabbai in ka ce wallahi tallahi yar aljanna ne ce rantsuwarka bata kare ba saboda Allah madaukin sarki yace innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi mashhad anfusuhum khaliduna la yahzunuhum al-haq fadhul akbar wa talaqahum ulaikatu hadha yakunu bi kuntu tu'adu yawma natlis sama al-ayat to wannan al-husna dan ladina sabaq annahum minnal husna al husna ma'anisha anan al janna ulaika anha ay an nar mubad tace da haka da sabai ake wannan ko wani ya shiga ne min babi ainihin wato al ilhaq sai daga baya yazo ya shiga amma da su ake asuba sai da kaji an ce mu'mine a cikin alqur'ani da su ake in wani ya shiga sai dai ya shiga dan shi ma yayi imani akwai kuma ma inda ko yayi imani ba zai iya shiga ba saboda abun khasa ne da shi ya ladina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yudhar lakum ila ta'amin ghayra nadirin ila inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala musta'anis lil hadith komai imanin ka zaka shiga cikin wannan ai zaka samu gida annabi ka shiga ko a kira ka cin abinci kaga ba zaka iya samu ba to suna nan da yawa haka amma la ta ishi da ladina amanu taqullaha ladina amanu idza qila lakum tafassahu fi madarisikum ya ladina amanu idza lakitum fi atam fasluhu ya ladina amanu idza bil sati min zaka shiga cikin wannan idan kai imanin amma su kaga Allah ya kira su da masu imanin da ba Allah ya riga ya shigar da su su ake mukhataba kuma Allah ya kira su da masu imani kai ko yanzu sai in kai imanin zaka iya shiga cikin ina fata mun gane radiyallahu anhum ajma'in malam ya ci gaba da cewa wa qul khayru qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta anan ta'ib wa tajra nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa qul ka fadi khayru qawlin zance na alkhairi fi sahabati kullihim idan ana ambatan sahabbai ka ambace su da alkhairi wala taqta anan takka zama ne yawan suka ta'ib kana aibata su wa tajra kana sukar su annabi sallallahu alaihi wasallam ne fada a cikin hadisin Imam Tabarani yace idza zukira ashabi fa amsi idan an ambaci sahabbai na ku iya bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku dinga zagan mana sahabbai na wallahi da dayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinare ma balaga mudda ahlihim wala nasifahum da a ce Allah zai iya baka arziki kaman girman dutsen Uhud zinare kuma Allah ya baka tawfiqin ka iya ciyar da shi don Allah abinda za a baka na lada ba zai kai abinda aka ba sahabin da ya sadaka da dabino cikin hannu ba Allah ya riga ya ba su wannan fifikon ba yadda ka iya waɗannan mutanen ba za ka iya wato ka ce bari ka zage su kuma ka kwana lafiya na'am so da aka karkaje kana zage su masu zagin sahabbai da aibata su kungiyoyi ne guda uku sanannu na kan gaba waɗanda su ne a immatul dalala su ne arrawafi arrawafi suna zagin kasan ɗaukacin sahabbai in banda ahlul bait da kuma wasu mu'adda bil asabi waɗannan su ne rawafi tafarkin su abun kyamatarwa ne tafarki ne na bata kawai da Hausa a ce ƴan shi'a ko to na ji an ce anan gane ma akwai su to Allah ya tsire mu daga sharusu Allah ya karya bid'arsu na biyun su akwai wato nawasi nawasi su ne su kuma akasin ɗan shi'a su kuma suna zagin ahlul baiti wanda su ma ahlul baitin sahabbai ne waɗannan su ma maganar su abin Allah wadarai ne tafarkin su na ɓata galibi an same su ne su nawasi a matsayin raddatu fi'il wato kamar reactionist ne su tunda ana zagin Abubakar da Umar sai su kuma sai su mutu ba su zagi Aliyu da Fatima kaga wannan sakarci ne daga nan suka halaka su ba asalin su da mutanen ƙasar Sham alhamdulillah wannan bid'a ba ta cika yaduwa cikin musulmi a wannan zamanin da muke ba Allah ya tsare mu da ita sannan akwai kuma khawarij su ma khawarij a cikin tsarnar su akwai zagin salaf domin khawarij sun ma riga shi a fara zagin salaf inda khawarij sun fito ne zamanin sayyidina Uthman su suka ci sayyidina Uthman su suka tada rigingimu tsakanin sahabbai da sauransu kaga kafin ma a fara rigima Aliyu da Muawiya wallahu almusta'an ya ci gaba da cewa wa qad nataqal wahyul mubin bifadlihim wa fil fathi ayun fi sahabati tabba wa qad nataqal wahyul mubin bifadlihim qur'ani wanda yake wahayi ne mai magana dalla dalla yayi bayani akan falalar sahabbai wa fil fathi ayun fi sahabati tabba a cikin suratul fathi akwai ayoyi wanda suke yaban sahabbai yana ishara zuwa ga fadin Allah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana da littafi mai suna Fada'ilus Sahaba a cikin shi ya kawo ayoyi sama da 100 wanda suke tabbatar da falalar sahabbai suna da yawa ayoyin ana iya bibiyar su a cikin surori da dama wanda suka nuna sahabbai sun yi imani sahabbai sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi jihadi sahabbai sun gaskata addinin Allah sahabbai sun sanya rayuwarsu danganin addini ya ci gaba idan aka ce sahabbai kamar generic ne wato suna ne da ya tattara abubuwa daban-daban ana iya rarraba su zuwa ga a ce muhajirun wal ansar akwai kuma wani kashi wanda ba wannan ba shine abulaba waɗanda suka musulunta bayan fathu makka kenan waɗanda suka musulunta mutanen makka bayan fathu makka sannan kuma akwai sahabbai waɗanda suke wato ahlul qura wanda suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ɗaya ko biyu kawai a yakin hajjin bankara ko a cikin wufud to duk waɗannan sahabbai wato duk wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan ya zama sahabi koda ya taba yin ridda a cikin rayuwarsa saboda muhimmancin sahabbai game da riwaya game da tabbatar da addini malamin musulunci sun ba da muhimmanci wajen rubutu a kansu al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani yana littafi wato na tarihin sahabbai da rayuwarsu shine mu'jamus sahaba akwai Ibn Abdul Bari yana da al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab sannan kuma akwai mashahuri da tafi na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar shine al-Isaba fi tamyiz as-sahaba wannan sa daga cikin mafiya shahara akwai na Ibn al-Athir al-Istizkar suna nan ne daban-daban wanda suke fadan tarihin su da falalar su da kuma labaran su akwai kuma al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ya tsara littafin sa na Musnad ta fuskar sahabbai kowane sahabi ga abinda aka ruwaito daga gare shi lokaci yayi go to za mu saurara nan insha Allah sai an yi sallar magriba sai mu karasa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah